ارحمهم في الأرض يرحمكم من في السماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم. ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اذن بهذا المحضر ويتعد فيه بنظرة تاتينا بالظفر والنفس ليكنا. أما تعدد شكبا صلى الله عليه وسلم أتكن تكا على قولي لكم كيكيوان على قولي لسارة زمنتا. Na ita faga shugaba to mun yi cikin ya da Muhammad sallallahu alaihi wasallama tun kafin a aiko shi wa baqiyat lahu baqiyatun sai zama akwai wani ragowa da ya rage a cikin cikin da muka yi wanda ban ba shi ba. Sai ne masa alƙawarin cewa ya jira ni anan zan je in kawo masa ragowa cikon abin da ya rage ban ba shi ba. To amma da na tabi kuma sai na manta. Sannan sai na tana bayan kwana uku sai na zo ina za su yi tattashi a inda na bar shi kwana uku da suka wuce a nan na same shi. Ya ce, "Aba yaro, ka matsa min da yawa. Yau kwana na uku a gurin nan ina jiranka, ta kai min jira nan da wuri." Ya ce, "Wa Muhammadu kana nufin tun da muka yi magana da kai kana nan?" Ya ce, "To ina zan yi." Ka ce, "Tsaya in je da wuri." To na tafi, bayan mun yi alƙawarin tsaya. Wannan lokacin ba a aiko ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam, ana zamanin jahiliya ne. Amma yin kwana uku a tsaye yana jiran mutum ɗaya sallallahu alaihi wasallam saboda cika alƙawari. Ya zo ga sai na Anasu shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan an zo masa da hadiya yakan fada a tafi a kai gidan wance domin wace ta kasance kawa ce tana na Khadija, ta kasance tana son Khadija, don haka aje a kai mata ita ma ta dan amfana saboda tuna nana Khadija da kuma riƙe alƙawarin zumunta da ke tsakaninta da ƙawayenta. Wannan bayan rasuwa take nan. Ya zo ga nana Aisha ya dala ta tabbata gare ta ta faɗa, "Ban taɓa jin kishi a kan wata mata kamar yadda na yi kishin nana Khadija ba, saboda yadda nake yawan jinsa yana ambatonta a bakinsa. Kowane motsi ya ce Khadija kaza, Khadija kaza." Na ce, "Wai mace dai duk sanda ake mata in ta mutu ba shi kenan ba sai a haƙura? Ba Allah ya musanya maka da waje ta fi ka ba, waje ta fi ta ba?" Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsokano shi sai ce, "La wallahi ma abdallillahu bi misliha wala khaira minha." Da Allah ne ke rantsuwa, Allah bai musanya mun ko da kamar ta ba ma balle waje ta fi ta. Khadija ta yi mun kaza, ta yi mun kaza, ta yi mun. Sai zama na Aisha ta ji a kanta kuma yanzu. Da ta yi shiru ma tun da farko kila. To saboda yawan ambatanta da yake, tace ni ban taba kishi da wata mace ma kamar da nake kishi da Hadijan Hadijan da ban rayu da ita ba amma na fi jin kishi akan tafiyar da kowace saboda yadda yake ambatanta wannan ambato ba wani abu bane cika alƙawari ne kawai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana tuna abin da ya faru ne a baya da irin yadda ta Allah ya ce ba wata mace da za ta yi min kamar abin da Hadija ta yi min ta so ni sanda kowa ya ki ni ta gabace ni sanda kowa ya guje ni da dukiyarta aka ba musuluncin nan a lokacin da ma'aikin Allah ya neman gurin kuya ma ya zama wahala amma a lokacin ta ce ta je ta gani an dai san irin yadda aka shafar kuma musulunci sannan kuma ta ce kuwa ƴaƴansa duk ƴaƴansa gaba ɗaya ta haife su in banda sayyidina Ibrahim al-Mu'azzam da aka rike wannan alƙawarin ne sai ke ambatanta sallallahu alaihi wasallam amma ba wai kaskanta sauran yake ko kuma nuna yake su ba su da daraja ba haka bane ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kan sa a kamo akuya a yanka a fede a gyara naman ya ta raba kawayenta kawayen da na Khadija yar uwannan na Khadija wata rana ta nemi izini za ta shigo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma'aiki Allah ya ji daɗin zuwanta ya samu nutsuwa da ita sosai sunanta Halatu bintu Khuwailid kanwanna na Khadija ce ta zo gurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai saki fuska saki tahira saboda ya tuna Khadija
wada'alat alayhi imra'atun fa hashalaha wa ahsanat su'ala anha
wata mata ta shigo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya saki fuska gare ta kuma ya kyauta tambayar yaya kike bayan da matar ta fita ma'aiki Allah ya ce kun ga yadda ne mata ko ta kasance tana zuwa zamanin nan na Khadija tana zuwa gidan nan
wa inna husna al'ad min al-iman
kuma kun san kyakkyawan alƙawari yana daga imani eh shi yasa na mata haka
wa wasafahu ba abun faqala
sa shi daga cikin masana sun sifanta shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana sadar da zumuntarsa ba tare da ya fifita su akan wanda kuma ya fi su daraja ba amma akwai sahabbai muminai kuma akwai wanda suka riga shiga musulunci akwai wanda gudunmuwarsu a musulunci ta fita sauran yawa bai kuma haɗa jini da su ba to yana sadar da zumuntar danginsa amma ba tare da ya ɗora su kuma akan waɗanda suka fi su daraja ba shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce dangin gidan wane ba su kasance masoya gare ni ba to amma kuma suna da wani zumunci tsakanin da su wanda zan masa yayyafin zumunta da in raya shi duk da ba musulmai ba ne shi yasa ba masoya na ba ne amma kuma akwai zumunta jini ya haɗa mu za ka zan bibiyi wannan zumuntar in raya ta shugaba sallallahu alaihi wasallama ya yi sallah tare da sayyidatuna umamatu yar nana Zainabu shi dan haka jikarsa ce kenan ya yi sallah da ita dauke da ita a kafada kai wani shi in zai yi sajada sai ya ajiye ta a ƙasa sai ya yi sajada in ya dago daga sajada kuma zai tashi sai ya sake ɗaukar ta ya riƙe hannu ya kuma miƙewa da ita a haka ya yi sallah ya zo ga sai naka taratu wata tawaga ta zo da gurin Najashi sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya tashi yana hidimta musu sahabban sai suka ce ya rasulullahi ka bari za mu yi musu hidima a majidinka shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ai su ma sun kasance masu girmamawa ne ga sahabbanmu dan haka ina so ya zama ne musu tukuici akan abin da suka yi mana san da muka tura kurin su sun girmama ku dan haka ma ku bari mu girmama sai da ya dace da su wala ma ji a da kuke yi mina rabati ashe yayin da aka zo da ƴar uwarsa ta shayarwa ita ce nana Shema'u a cikin wato fursunonin yakin da aka kama a Hawazina
wata arrafat lahu
kuma tai masa yadda zai gane ta
wata alharida ahu
maiki Allah sai zai shin fada mata mayafi zama da ita kai
wa qala la in ahabtu aqalti indi mukarramatan muhabbatan
maiki Allah yace da ita in kin so ki zaman ki anan kin zo kenan zan girma maki zan soki ina kallon ki a matsayin uwa gare ni ko yaya gare ni
aw matta'atu wa rajat ila qaumiki
kun kuma kina so zan baki abin hidima mai yawa kuma ki koma gurin iyalinki danginki
fa hatarat qauma fa matta'aha
sai ta zabi ta koma gida din masha Allah kuma ya shirya mata garan arziki sannan aka sallame ta
wa qala abu dufaini
wanda mun fada dai a karatun shekaran jiya cewa hatta wurin yakin da aka kama a cikin danginta gaba ɗaya ma'aikin Allah ya umarni aka sake su duk abin da aka ansa hannunsu na ganima aka mai musu duk fansar da aka ansa hannunsu aka mayar saboda ita kadai banda kuma shi abin da ya mata sallallahu alaihi wasallam
wa qala abu dufaini
abu dufaini ya fada na ga shugaba sallallahu alaihi wasallam a lokacin ne ina karamin yaro wata mata ta gabato gare shi sai naga ya cire mayafinsa ya shimfada mata ta zauna a kansa
fa qultu man hadhihi
sai na tambaya wata mata ce wannan sai aka ce ai mahaifiyarsa ce wata shayar da shi babarsa ta shayar wa kenan nana Hadiba ta Sa'idiya
wa an amri bin sa'ibi
ya zo ka sai na amri dan sa'ibu cewa shugaba sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zaune a wata rana sai babansa na shayarwa ya zo gare shi shine sai na Abu Kafsha sai ya shimfada masa wani sashi na mayafinsa baban na sai zauna a kai kuma ana cikin haka ita ma babar tasa nana Halima ta Sa'diya sai ta gabato sai shimfada mata ragowar gefin mayafin kuma ita ma ta zauna a kai
summa aqbala ahu min ar-rabaa'i fa qala sallallahu alaihi wasallam fa'adlatuhu bayna yadayhi
sannan kuma dan uwansa na shayarwa ya gabato sai shugaba sallallahu alaihi wasallam ya tashi shi ma ya zauna da shi a gaban sa
wa kana ya'tila suwaya mata mulata abilaju murdatihi bisalatin wa tiswatin
shugaba ya kasance yana aikawa ya zuwa gurin Suwaibatu bararar Abu Lahab wanda take ta shayar da shi ta ma ko ta rene shi to yakan aika mata bisilatin da sadar da zumunta dan abin da ya samu sai ya aika mata wakiswatin yakan aika mata tufafi kuma dinga baki da
falamma matar ta alaman baqiya min tarabatiha
yayin da ta rasu kuma ita Suwaibatu maki Allah ya tambaya akwai wani wanda ya rage a cikin danginta mu ci gaba da masa abin da muke mata
fakila la ahada
aka ce ba kowa duk sun kare
wa fi hadisi hadisi radiyallahu anha
ya zo a cikin hadisin nan na Khadija inda Allah ta bata gare ta cewa ta faɗa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama albashirinka wallahi ubangiji ba zai kunyata ka ba har abada shine lokacin da mai shin Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam yana makyarkyata ya fito daga kogon Hira inda yake zama yana bautar Allah to ya ga mala'ika ganin mala'ika ya sa shi da kuma abin da mala'ikan yayi masa na wahayi sai ya sa shi to yana kyarma kamar mai jin sanyi yana cewa alillibe ni alillibe ni mai shin Allah ya kwanta alamun yana cikin razana na hadisi san biye shi me ya faru ne yace to na dai ga wani abu ne kama kaza abin yana da ban tsoro shine mala'ika Jibril to suna cikin maganan ma mala'ikan sun yi sake zuwa yana nufin ya isar da wani sakon kuma na wahayi daban to sai ta dabaru irin na masu hankali dan ta gane ko menene ta cire mayafin kanta dan ta ga me yayi faru ne in shaytani ne zai tsaya in sabanin haka ne zai gudu ko ta bude kanta sai zama ya gudu sai ta ce wannan ba shaidani bane amma ba ni da ilimin da zan san daga ko menene sai dai ka sani sai take masa wannan kalmomin da Allah nake rantsuwa Allah ba zai kunyata ka ba har abada dalili gashi innaka latasirur rahima kana sadar da zumunta
wata hamilu lakalla
kana dauke nauyin mutane a wuyanka
wata tsubul ma'adu
kana nemo marashi ka bashi
wata galibai
kana saukar baki kana musu gara
wata ina ala na'ibila
kana yin taimako akan musibu indai da gaskiya a cikin abin sai ka sa hannu ai magananta sharadi zama mutun da kina da gaskiya to ko me jangulo zaka tsaya masa sai nasara to tunda kana wayennan ni ko na san Allah ba zai kunyata ka ba daga nan ta dauke shi ta je da shi gurin baffanta ko dan baffanta shine waraqatu bin nawfal ya masa bayani da abin da ya gani daga nan shi ma ya tabbata masa cewa abin da ya gani mala'ika ne ba shaytani bane sallallahu alaihi wasallam da kuma yake Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa sadar da zumunta ya fi kowa cika alƙawari da kuma kiyaye amana sallallahu alaihi wasallam wannan fasali kenan amma kankan da kan shugaba sallallahu alaihi wasallama duk wata daukan matsayin sa da kuma wato madaukakiyar nan ta martabar sa
kana ashaddan nas tawaban faqahum kibran
shugaba ya kasance sallallahu alaihi wasallama mafi tsananin mutane kankan da kai kuma mafi karancin su wajen jin kai
wahabuka annahu hira baina an yakuna nabiyyan malikan aw nabiyyan abdan
ya ishe ka cewa an bawo shugaba sallallahu alaihi wasallama zabi tsakanin ya kasance ko dai annabi sarki ko ko ya kasance annabi bawa shi annabi sarki Allah ya annabawa da yawa inda ya ba sarauta da mulki irin sayyidina Dawud alaihi salam irin sayyidina Sulaiman dan sa amince tabbata gare shi irin sa annabi Yusuf duk wayannan annabawa ne kuma saratai ne a zamanin su sun yi mulki na kasaita to an ba mu aka Allah zabi ko dai zama irin wayannan a hada mu tsakanin annabta da kuma mulki a duniya ko kuma ya zama annabi bawa annabi ne amma ya zama marashi ya rayu irin rayuwar da saura daga cikin annaba suka irin annabi Isa mun ci tabbata gare shi wanda annabi Isa har Allah ya dauke shi zuwa sama ko gida ba shi da shi duk inda dare ya nanne gidansa sai dai kwanta kawai katangun mutane yake biyana kwanciya a gefen su annabi Isa annabi Musa amma ci tabbata gare shi bai taba ajiye abincin da zai ci gobe ba iya abin da ya samu na yau ne in ya ce koshi sai ba da sauran gobe kuma Allah ne san yadda zai so da yawa ya samu abin da zai ci ma sai dai ganyen bishiya ganyen itace ya diya ce tafasa ce ko me ya samu su zai zaga kawai daga jikin bishiya direct sai sa a baki ka mace sai da fata cikin sa ta zama koriya fatan in ya daga rigar sa suka koran fata cikin sa saboda yawancin ganye da yake har koran ganyen ya faso ya fito a saman fata cikin sa a haka ya rayu amince tabbata gare shi to da yawa daga cikin su dai wanda suke su kuma annabawa ne amma bayi sun rayu a yiwa irin ta kashifi to amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zabi wanne ya zaba daga cikin biyu annabi sarki ko annabi bawa amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai zabi ya rayu annabi bawa mai ku annabi sarki sai sai na Isra'ila ya faɗa gare shi a yayin da ya faɗa haka ka sani cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya baka saboda kai kankan da kai gare shi Ubangiji ya baka matsayi babba cewa kai ne shugaban ƴaƴan annabi Adam a ranar alkiyama kuma kai ne farkon wanda ƙasa za ta tsage gabaransa ranar alkiyama sai ka fito daga cikin kabarinka kafin kuma a tashi kowa kuma kai ne farkon wanda za a ba wa damar yin ceto a ranar alkiyama
حدثنا عبد الله بن مريم عن مسعر عن حضرة
shugaba sallallahu alaihi wasallama ya fito gare mu a halin yana mai dogaro akan sanda sai muka tashi zuwa gare shi sai shugaba sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku miƙe gare ni kamar yanda baubayi suke miƙewa don girmama junansu wannan al'ada ce ta sarakunan baubayi a wannan zamani in mutum ya zo yanzu mana zaune da babban shigo sai a miƙe tsaye saboda girmama shi wasu kuma larabawa sai suke kwaikwayon wannan da haka maki Allah ya fito sai a miƙe gaba ɗaya maki Allah ya ce a'a kar a yi haka ba za a yi min irin yadda ake baubayi ba shugaba sallallahu alaihi wasallam ya ce ni bawa ne kuma ina cin abinci irin yadda bayi suke cin abinci ina yin zama irin zaman da bayi suka saba yi shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hawa jaki kuma har yakan goyo wani a bayansa yana zuwa ya gaida marasa lafiya miskinai idan ba su da lafiya yana zama da mutane waɗanda suke fakirai shugaba sallallahu alaihi wasallam yana amsa gayyata ko da bawa ne ya gayyace shi yana zama a tsakankanin sahabbansa kuma yana cuɗanya da su inda duk guri ya ƙare idan ma'aikin Allah ya zo to anan zai zauna baya zaɓa ya ce sai ya samu wuri na musamman ko sai ya je high table ko kuma akwai wani guri na VIPs very important personalities in an zauna taro ne ko wani abu ne a ce an ware wani guri na manyan mutane an ware guri na ƙananan mutane a'a shi ma ji Allah idan ya doso inda sahu ya ƙare nan zai zauna kawai sai dai kuma yanzu ku ta ragewa sai ku waiwaiwa gaba ɗaya ku fuskanto shi yanzu kuma inda yake nan ne da kimla amma dai shi ba zai tsallaka ya ce sai ya je wani guri na musamman inda ya samu guri nan zai zauna sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin da sai na Umaru daga shugaba sallallahu alaihi wasallam kar ku zuga ni irin yadda kiristoci suka zuga annabi Isa dan Maryamu shine garin zuga annabinsu da kuma bayyana matsayinsa sai suka ga ba matsayin da ya dace da shi banda su dangana shi zuwa ga allantaka dan haka sai suka ce ai Allah ne shi annabi Isa wasu kuma suka ce a dan Allah ne wasu suka ce allolin ne guda uku shi ɗaya ne akwai baba samaryamu akwai kuma babban uban wanda yake sama ba a ganinsa shine shi ma babban Allah shine trinity wannan ba wani abu ya kai su ga wannan ba kokarin zuga annabinsu ne da faɗan matsayinsa da girmansa sai suka ga ba abin da ya bi dace da nasaba shi zuwa gare sai wannan maki Allah ya ce kar ku zuga ni irin zugar da kiristoci suka annabi Isa a ku sani cewa ni bawa ne duk abin da za ku faɗa a kaina ku ce abdullahi ku kulu abdullahi wa rasulu ku ce mun bawan Allah ku ce mun manzon Allah iya wannan shine girman da za ku bani shawai ibrahim ya ce idza qulta abdullahi sayyida khalqihi fa qul fihi ma qarshita la ta tashil itra indai ka ce masa abdullahi sayyidu khalqillahi to daga nan ka faɗi ko me za ka faɗa a cikin zuga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la tahtashil idra kar ka ji tsoron wannan hani da manzon Allah ya ce ka a zuga shi irin wannan zuga ba za ka wuce ba za ka yi tsallake iya iyakar da manzon Allah ya tsaida mu a cikin ta sallallahu alaihi wasallam ya zo ga sayyidina Anas yanda ran tabbata gare shi cewa wata mata wanda yake kanta yana da dan motsi haka ba daidai take sosai ba tana da dan rashin fahimtar abubuwa wata dan rikicewa kwakwalwa ta zo gurin shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ta ce da shi innali ilayka hajatan to sai ya rasulullah ina da magana da kai ina da magana ina son ganin ka
ala ijlis ya umma fulani fi ayi turiq almadinati shi'iki ajlis ilayki hatta aqdi hajatati
maki Allah sai ya ce to babu wani ba komai ki zaba inda ya miki ki zauna a cikin kwaroron madina ki aiko a gaya min inda kike zan zo in saurare ki in ji abin da kike bukata kuma ai
ala fadalat annabi sallallahu alaihi wasallama ilaiha hatta faragat min hajatiha
sai na annabi sai ce kuma hakan aka yi wannan mata ta koma ta samu inda yayi mata ta zauna ta aiko ma'aikin Allah ina guri kaza ma'aikin Allah ya tashi sallallahu alaihi wasallam ya ji inda take ta fada abin da take so ya mata kuma ya mata ya dawo sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin shine abinda shi mai gaba gadi ya dinga kokari idan gima aikin Allah da shi sallallahu alaihi wasallam ko idan gi wanda suka rauci hadisi ta dan me za a ce ga wata mata ta zo ta ce da ma'aikin Allah ina da bukata ya ce ki je ki zauna a wani guri ki ga ya mun ina ne in zo in biya miki bukata wannan magana in dai ba mutun dama da wata mummunar makida a cikin zuciyarsa ba ai ba ma zai iya fada ta babu wani abu da ya nuna irin wannan mummunan lafazi a cikin wannan hadisi babu kawai ta zo ta ce da ma'aikin Allah ina da magana da kai ma'aikin Allah ya ce to ba komai kuma mace wai take mamala lafiya gare ta ba a kwakwalwarta saboda rarrashi da iya zama da jama'a ma'aikin Allah ya ce to ki zauna inda kike so ki aiko min zan zo in ji me bukatar ki shikenan ta ga ta zauna ta aiko ma'aikin Allah ya ce yaya za a yi ta ce gashi gashi abin take so ma'aikin Allah ya mata ya dawo in ma mutum da ma zuciyarsa ta riga ta gurɓata ta lalace ba zai tsammaci wani mummunan abu a cikin wannan magana Allah ya sauke. Sayyidina Anas ya faɗa shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hawa jaki yana amsa gayyatar bawa abinda ya sa masu subanta ma'aikin Allah suke ta maimaita wannan magana cewa yana amsa gayyatar bawa saboda al'adar larabawa suna wulakanta bayi suna mai da su kuma bayin bayan da za a yi mai matsayi maɗaukaki irin na shugaba sallallahu alaihi wasallam a ce wani bawa ya shirya walima ko ya shirya wani abu ya gayyace shi kuma ya ci a matsayin irin nasa ya wuce haka yanzu ya kwatanta abin da wannan zamanin da muke ciki ko sali a ce wani mai ɗaukakan matsayi ne kamar sarakai a ce wani daga cikin yaransu bawansa ko wani bafadansa ko wani dai mai masa hidima shine zai shirya wani biki ko wani taro ya ce na gayyatarsa kuma yazo ai yana da wahala ya gama girmama shi makura idan ya aiko masa dan abin da zai sayi tsintsiya a ba amarya ko ƙarshen girmama da zai masa kenan ko ya bashi abin da za a sai kayan daki ko kuma makura a cikin girmama ya aiko wani ya ce wa kirce mu abun zai ma yi wahala ya aiko ya abin da zai yi dan shine ya bashi wani abu ya ce to ga wannan a sai wa amarya tsintsiya na galibi haka ne akai rasuwa ba sai zaka zo kai ta'ziya kuma kai aka bar rasuwa to kage shi kuma insha Allah ba haka ne sallallahu alaihi wasallam wannan wani tsari ne na kowa da irin nasa al'ada me waye zama al'ada ce ta juya ta zama haka amma dai da za a koyi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam abinda zai fi kyau sosai shi ma'aiki shi zaki ta mai ta wannan magana cewa yujibu da'watul abdi yana amsa gayyatar bawa bawa in ya gayyace shi ma'aikin Allah sai yazo ba zai ji daukaka a kansa ya ga ya fi karfin haka ba wa kana yawma bi quraidat allahi marin makhtumin bi hablin min lifin alaihi ikafun ranar da aka yi wato yakin banu quraiza ma'aikin sallallahu alaihi wasallam jaki ya hau yanzu wani madaukakin zai ce zai hau jaki a sai ga ya koma baya ko kuma ya zama masa abun kunya ya hau jaki amma sallallahu alaihi wasallam jaki ya hau wanda yake an masa ragama ko akala da igiya igiyar rama aka zama ka daura aka sa jakin ita ma insha Allah ya kama ya riki ba ma wani linzami bane a cikin sa alaihi ikafun an jefa masa tsohon bargo a kansa shi jakin shine shimfidar tasa shi ya kama ya dare a haka yazo yakin banu quraiza ya ce shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan magayyace shi wato ya zuwa walima wanda a wannan walima ba abinda aka tanada sai gurasa buntunta na alkama ita ake cewa sha'ira alkama ce da ba wata mai daraja ma sosai ba sha'ir dai an san sha'ir na ne yanzu ana samu zana babu ma kuma masu diabetes ne yake cewa su dinga amfani da irin wannan sun san inda suke nemo shi ana samu yayi kama da alkama da haka sha'ir ana samu zaku eh wa na san dai yakan zo mana nan yanzu dama da galibi a mutane laraba suka fa amfani da shi shi ma jinsin alkaman ne kamar dangin alkaman akan ce ban tuntuna alkama acha kuma a ba acha kenan sha'ir da sunan sa ai kuma Hausa amma Aisha da muke cewa ko to galibi dai akan gayyace shi ma ya zuwa ga walimar da gurasa kawai aka tura a ciki sai kuma romo wanda yake na gishiri an dan kada ruwa hakan nan ya tafasa an sa gishiri shine ruwa shine miya amma kage cewa ki Allah zuwa irin wannan walima kuma yanzu sallallahu alaihi wasallam an ce shugaba sallallahu alaihi wasallam ranar da yaje aikin hajjin sa yaje wannan aikin hajji ne akan abun hawa wanda yake tsumma aka yi masa siddi da shi
mata sawi arba'at darahima
an dora masa wata katifa a sama wato irin shimfidar doki ko shimfidar raƙumi wanda take ba za ta kai dirhami hudu ma tsada ba inda za ka kai ta kasuwa ba wata mai daraja ba ce akan ta yi aikin hajji shi wannan aikin hajjin da ake faɗa shine aikin hajjin tilo da ma'aikin Allah ya taba yi a rayuwarsa so dai ba ki Allah ya aiki haji shine dai hajjin wada'i kaga nace hajjin ban kwana ka dauka da yayi wasu ne kafin wannan ai shikenan tilo kwaya dai talle ta bayar rayuwar wannan hajjin ban kwana shikenan shine na farko shine na karshe eh
faqala allahumma da'alu hajjan mabruran
ma aikin Allah ya dinga cewa Allah ka sanya wannan aikin haji namu ya zama karbabbe ne wanda babu riya a cikin sa babu kuma kokarin jiyarwa a cikin sa to wannan fa ma'aikin Allah ba yana yin haka bane saboda babu dan galibi mutane da suke da awar gudun duniya da yawa gudun duniyar bane so da yawa babu ci mutun ya buga duniya ta kisa mu ya rasa yadda zai sai da ya ce ai mu da ma zuhudu muke gudun duniya za a yi wannan kuma kai ƙarya ce ba gudun duniya ba ce shi ma'aikin sallallahu alaihi wasallam yana yin duk waɗannan abubuwan a halin an bude masa dukkan taskokin ƙasa baki daya ba wani arziki wani kala arziki da bashi da shi ai mun karanta ran nan ko wara wajal hul jibal shum min zahabin an nafsihi fa araha ayya ma shaman kamar yadda busiri yake fada cewa duwar wasu makka manya manyan nan da na madina ubangiji ya musu izini su biyayya ga makin Allah duk yanda yake so ayi za a yi sai kawo shawara ya rasulullahi zamu narke mu zama zinari ka dinga diba kana yadda kaga dama da mu yanzu ko da na da gorin dutse kawai kace su narke zama dalar America akarwaka Allah din naka ne sai yanda kaga dama ko naira ce ma ba wani to mai ba misali ko naira suka zama sharif yaya ai a dan warwa sako za ka gode kasaita kai ma ko da ta yan kwanaki ce irin wannan wancan nan kai akwai wani yayan ka shi ma ya irin wannan dare ɗaya shi ma ya fanta ma ya gama to ko da tara ɗaya sai dai ka dan manta ma ka dan zage duniya amma ma ake Allah ya ce a fara ha ayya ma shaman sai ga wannan ma ai ƙarshen kuma bai kenan ƙarshen abun kunya kenan shagon sa yayi mai da zinari ba ya bukata dan haka ma yana gudun duniya bane dan babu a yana yi ne a halin yana da shi amma ya zaba Allah ya fifita ubangiji akan duk wani abu da zai samu na duniya kaga dai a wannan aikin hajjin nasa da yayi sallallahu alaihi wasallama sai da ya soke taguwa 100 a matsayin hadaya wanda ba shi da shi yayi wannan taguwa 100 ya soke wanda kuma taguwa a wannan lokacin babu wani abun hawa ko wata dabba mai tsadata a ce raƙumi ba shine ƙarshen magana in abun hawa ne shine bambalarsa wannan zamani ko kuma jeep ko ma wata iri ce dai wanda ake yayi shine makura dai a abun hawa wanda za a hawa birgi eh Lexus to Lexus in kuma maganar nama ne dai ka san ko a yanzu ba sama da raƙumi yayi eh to amma mai kin Allah guda 100 ya koro ya soke su gaba da hada saboda Allah ka ce babu to a wannan aikin hajjin da ya zo fa ya soke raƙumi 100 a nan ne kuma ya hawo wannan tsumman siddin nasu sallallahu alaihi wasallam wanda ko jirhami hudu bai kai tsada ba
wala ma kuta alaihi makkata wa dahala bi jiyushil muslimina ta ala rabbihi ra'sahum
yayin da aka bude makka shugaba sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin ta da rinjinan musulmai ma'aikin Allah ya shigo yana sunkuyar da kansa har sai da ya zama har sai da goshin sa ya rika laso ko ya rika shafar kuciyar siddin raƙumin da yake kai sallallahu alaihi wasallam saboda kankan da kai ga Allah saboda ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama san da suka yi abin da suka yi ya zama maka tayi zafi daga shi sai Sayyidina Abubakar suka fita daga Makka su birak ba su da wani gata in ba Ubangiji ba tabaraka wataala inna Allaha ma'ana su birak suka fita a haka isa Madina amma yau gashi ya dawo Makka a cikin rundunar mutum 10,000 sallallahu alaihi wasallam in ya daka tsawa yace a murkushe Makka a ranar duk gaba da murkushe ta zai ya fita yana wanda yafi kowa rauni amma ya dawo yana wanda yafi kowa ƙarfi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yazo da zai gangaro Makka din saboda Makka a cikin kwari take galibin abin da yake waye ta daina da duwatsu duk inda ka bullo Makka to gangarwa za ka yi musamman dai a wancan lokacin bayan zai technology yasa da aka yi fafake gurare aka yi titina aka yi abubuwa to ko a yanzu ma haka ne to idan da manzon Allah ya zo sallallahu alaihi wasallam sai shiri rundunonin suka kewaye Makka gaba daya mutum 1000 kaza su yi can mutum 1000 kaza su yi nan sai suka yi wa Makka tsinke a lokaci daya a gangaro gaba daya kamar za a rama Makka duk kafiran da ke cikin Makka sun gama razana sun firgita a wannan halin dan duk inda kawai ga runduna kake gani kawai a ramar ba tana gangarowa sun rasa adadin mutanen manomi kuma insha Allah da ya taho yana gangarowa sai ya rika kallon wannan rundunonin suna zage suna sakkowa suna gangarowa cikin hari to sai ya rika jin tsoron kan nafsa da dabe shi ganin wannan abin da yake gani yasa kuma yace wani abu a ransa shi ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya dinga sun koyar da kai kasa yana Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah Allahumma la aisha illa aisha al-akhirah ya ubangiji ba wata rayuwa ta gaske in ba rayuwar lahira ba kar ka bari abin da yake gani a gaba da ya rude ni ma'aikin Allah yana sun koyar da kai a haka har sai da goshin sa ya dinga taba kuciyar siddin sa sallallahu alaihi wasallam saboda kankan da kai ga Allah yana da kankan da kan shugaba sallallahu alaihi wasallama fadin sa kar ku fifita ni akan annabi Yunus dan matta amince tabbata gare shi me yasa ma'aikin Allah ya fada haka me ya dalili kar a fifita ni akan annabi Yunus dan matta ba kamar yanda mutum zai saurin fahimta bane cewa ai tunda annabi Yunus annabi ne ni ma annabi ne a tsakanin annabawa duk girman mu daya kar a ce na fi wani abin ma ke Allah ba haka wani ba dalilin kenan ba a cikin annabawa ukun nan su aka rawaito sun yi gani da Ubangiji annabi Yunus dan mata ya gane da Allah annabi Musa dan Imrana ya gane da Allah sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ma ya gane da Ubangiji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi gane da Allah sama ake da shi sama ira akura saman gaba dayanta duk wannan abin da za a iya cewa sama ira akure shi aka fita daga inda ba ma saman ba an yi wani gurin kuma daban sai da aka je gurin da kokotance ba ba gun sai da aka je da ma'aikin Allah inda ba wanda zai iya zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ga Ubangiji da idanunsa ya ji maganar Allah ya yi magana da shi ya ganshi da idanunsa sannan ya dawo annabi Yunus dan matta shi kuma da aka tashi za a gana da shi kasa aka yi da shi ko sai aka je ba cikin ruwa a cikin ruwan ma sai aka sa kifi ya haɗe shi wannan kifin ma wani kifin ya zo kuma haɗe shi kada ma ta zo ta haɗe kifin ma fizul matin salasin amma sai ga can yana cewa la ilaha illa anta subhanaka ko ba haka wani la ilaha illa anta subhanaka ba gani yake da Allah ba to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ce ka ku fita akan Yunus dan matta maganin nayi sama na je na gana da Allah Yunus yayi kasa ya gana da Allah duk ɗaya ne inda duk kado sa Allah yana gurin ma'ana ta kenan kar ka ga dan nayi sama na gana da Allah na zama na fi wanda yayi kasa ya gana da Allah kenan ba haka zancin yake ba ganawa da Allah ba ta da mahalli akwai ina ma sai a gana da Allah idza qumta wasal minni min ba'd ruku'i murattilan wa tasjudu min ba'd ruku'i ma'azami laqad uyyir anka masafatu jahratan wasalta ila al-mahbubi kabbir wa azim ko kai ma yin sai gara da Allah ko shehu radiyallahu anhu in ka miƙe bayan ka gama alwala kai tilawa qur'ani kai ruku'u bayan nan kai sajada shikenan an nade ma duk wani zango kai ma yanzu ka iso wasalta ila al-mahbub kabbir mu'azzin to ma'anar la tufadduluni ala yunus bin mattakin wannan shine abin da sharadin Allah fada cikin tafsir cewa kar a fifita shi akan yunus dan matta yana so yana mana cewa duk inda ka dosa ma Allah yana waje kar ku fifita Allah kar ku fifita wani Allah kan kanin annabawa kar ku fifita na kan annabi Musa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace mu muka bu cancanta mu yi kokonto ba ma annabi Ibrahim ba annabi Ibrahim amince tabbata gare shi ra'a kaukaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al'afilina falamma ra'a al-qamara ba zai qala hadha rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akuna min al-qawmi adh-dhalina فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفرق قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين النبي إبراهيم ما بيسان الله سبحانه ما تنفركو يدينك كوكانتو هنا كام وهنا سكي يعلم إتسان كي كي يجاك تورارو يأتي شين الله ده يبتي يأتي آبان أسان الله يبتي أباشي بني أشي ده يقوات يأتي ونن الله da ya bata yace kai akwai matsala fa inda ba Allah ya shirye ne zuwa ga Allah na hakika ba zan zama daga cikin mutane batattu da ya gara na ta fito yace yawa ga babban Allah wannan ya fi girma shi nake so shi ma da ya bata yace to na fuskanta zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana kokonto kenan mai kisa Allah sai yace mu muka bi cancanta mai kokonto ba annabi Ibrahim ya zai faɗa haka wannan duk kankan da kan ma'aiki na sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa akwai ma'ana da yake so mu gane a kashin wayannan makankanu dan ko shi annabi Ibrahim ba hukunta yake yi ba amince tabbata gare shi ko kali ya karanta mana nan na ai to muje
walala bistu ma la bisa yusufa fil sijni la arabtu da'iya
la ajabtu da fadin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da a ce na zauna tsawon zaman da annabi yusuf amince tabbata gare shi a kurkuku da da wurin an samu mai kira in yazo kira sanda sarkin Misr ya aika ko yace ku zo min da shi aje a dawo a samu shi ku ku da aka zo me yace ta ya irje ila rabbika fasalhu ma bal niswati allati qatta'na aydihunna inna rabbika yadhina ali a koma a tambayo min sarki ya tambayi ko ya binciki ya labarin matan da suka yanke hannayen su tukun ba wai in fito da kurkuku in zo shine matsala ta ba a ya labarin matan da suka yayyanke hannayen su lokacin da suka gani san hakura ko sun janye ko kusa na kan bakan su in sun janye mun fito mun sun janye ba zan zo ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace la sarki annabi Yusuf da ni ne na zauna tsawon shekarun da ya akwai kuku ai ana zuwa kin sarki ya wuce ka fito da gudu zan fita amma sai yace aje a tambayo to ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da yace ka a yana faɗa wa'annan ne dan tawaru da so ya sanya girban annaba a idanun amince tabbata gare su amma ba wai sun fishi wani abu ba
wa qala allazi qala lahu ya khayrul bariyati zaka ibrahim
haka na wani mutum ya zo gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ya khayrul bariyati ya fiyayyen talikai ma'aikin Allah sai ce annabi ibrahim kenan ai shi ne fiyayyen talikai dan shi ne uban annaba ya sa da annabawa ne ma amince tabbata gare shi wani kali ya ce ba a nan zai tauna wa'annan hadisai ba zai zo da magana musamman akan wa'annan hadisai da irin shubu har da ke cikinsu kuma duk zai warware tun Allah ya su a nan gaba ya zo gana na Aisha da Allah ta tabbata gare ta da kuma sai na Al-Hasan da Abi Sa'id al-Khudri da wasunsu a cikin sifanta shugaba sallallahu alaihi wasallama amma wasu daga ciki suna karawa akan wasu ba kowa ne ya faɗi komai daga cikin abin da zamu faɗa yanzu a nan ba cewa su mu bin ma'aikin Allah din kowa ya rawaito su a cikin hadisinsa amma wani ya faɗi wani bangare wani ya faɗi wani bangare illa alƙali zai tattara gaba ɗaya ya kawo mana jumla abin da suka faɗa ne shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yana gidansa to yakan kasance a cikin wato taimakon iyalinsa ayyukan tsakar gida kamar yadda aka tambaya na Aisha ya ma'aikin Allah ya kasance in yana gida tace kana yakunu fi mihnati ahli yana kasancewa ne a cikin hidimar iyalinsa sai lokacin sallah yayi to sai kuma ya aje abin da yake yi alwala sai ya fita masallaci sallallahu alaihi wasallam amma ba shi da gefe duk abin da iyali suke za a ganshi a ciki yana yi ko a ganshi yana wanke wanke ko a ganshi yana shara ko a ganshi yana iza wuta ko a ganshi yana wani ayyukan daban da na tsakar gida in dai yana gida ma yake Allah sallallahu alaihi wasallam to abin da yake kasance a ciki kenan ya fili saubo ma yake Allah yakan dinke tufafinsa idan yana bukata a dinke shi
waya halifu shatahu
ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan sa tsunonin akuya ta sada kansa yakan yi wa tufafin sa mahu
waya hasukuna lahu
yakan dinke takalminsa
waya hadu nafsahu
yakan yi wa kansa hidima
waya ummul bayta
shugaba sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana share gida yakan yi wa raƙuminsa da baibayi kuma wato yakan samu wa dabbarsa abinci ta ci
waya kullu mal qadimi waya ajinu ma
ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yakan ci abinci tare da hadiminsa ba ta zai zauna in cin rage maka ba sai shi sa hannu mace tare waya ajinu ma'aha kuma yakan cura gaya tare da hadimi in ana curin kulli yakan zauna a cura da shi
waya hamilu biba'atuhu min as-suq
shugaba yakan dauko kayan da ya siyo a kasuwa da kansa ne dauko ya kawo gida sai na Abu Hurairah ya faɗa wata rana to gashi nan magaba ya zo ga sai na nasa ta tabbata gare shi akan samu daga cikin kuyangin mutanen Madina ta kama hannun shugaban sallallahu alaihi wasallam ta tafi da shi inda ta so in tana da wani abu za ta gaya wa ma'aikin Allah ta ja shi ta gaya masa ko wanda wani taimako da zai mata ta ja shi ya je kuma ya taimake ta wani mutum ya shigo wurin shugaba sallallahu alaihi wasallama to yana ganin ma'aikin Allah sai ya kama makyarkata saboda kwarjinin shugaba sallallahu alaihi wasallam shugaba sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da shi ka sauwaƙe wa kanka da wani ba sarki ne ba ka sani cewa ni dan wata mace ne a cikin Qurayshawa wanda har busasshen nama mace take yi in ta samu wa iya matsayin kenan sallallahu alaihi wasallam
wa an abi hurairah radiyallahu anhu
ya zo ga sayyidina abi hurairah yadda Allah ya tabbata gare shi mun shiga kasuwa tare da shugaba sallallahu alaihi wasallam sai ya sayo wando
wa qala lahu wazani zin wa arji
ma sha Allah ya ce mu mai awon ka auna ka faɗa mana me kimar kuɗin
wa zakara al-qissata
ya faɗi kissar da har ƙarshen ta aka auna wando aka ga ya masa kima sa ma sha Allah ya biya yace a bayani aka bashi zai dauka ya tafi gida Abu Hurairah yayi kokari ya karba daga hannunsa
ala ko saba ila
sai na Abu Hurairah da ya nufin ya dauki wandan ya taho da shi gida to magana karban wajen sana gaba to shikenan sai shi mai sai da wando ya zaba da ya kama hannun shugaba sallallahu alaihi wasallam mai tsotsa ya sambanci hannu irin girma da Larabawa suke ma sha Allah an shi hannunsa ya ɓace daga hannunsa ya ci da shi to wannan al'adar baubayi ne su suke sarakunan su haka ni ku ba sarki ne ba ni mutum ne ɗaya daga cikin ku kamar yadda kowa da mutum yake ma'aikin Allah ya ɗau wandansa zai tafi gida na bi shi zan karɓa in riƙe masa ma'aikin Allah sai ya ce a'a ma'aikin Allah ya ce ai mai kaya shi kamata ya ɗau kayansa wannan kaya na ne ni zai yana hakan ni zan ɗauka ba a yi min da ku ni a wannan kai kaya na gida sallallahu alaihi wa sallam a ce mai garin gari ne kuma mai unguwar gari zai je ya so kaya kuma shi zai ɗauko a kaga sai abin ya zama wani abu amma dai wanda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi sai ɗauko kayansa da kansa bai damu amince ta bata gare shi amin amin jiya mun yi zancen tarawihi ko amma da mutare tambaya raka'a nawa akai to kuma na faɗa bayan mun bata sai wani yake ce mun to yanzu a san ashan din sai a take kenan suna yin raka'a goma na tutu kaga baka ji abin na faɗa da kyau ban haka ne ba ta ne ko wanda yake a shawara raka'a goma sai ba haka na faɗa ba shi tambayar da ya ce wa nawa ake yi nawa suka yi ko haka ce ba sayyidina Umaru amince tabbata gare shi shi ya sunnanta ai hadu ai jami'in asham yace raka'a nawa saka da wannan tambayar na amsa sai kaga me yin goma kenan yayi nafila sai wani bidi na tambaya ta kuma yi nace su sallah ashirin su bata yi ba kenan ba wanda yace sallah ashirin ka bata yi ba wanda yake raka'a goma ta yi dama matsala ce ijtihadiyya ijtihadiyya amma dai abinda aka rawaita daga sayyidina Umaru shi na fada sayyidina Umaru shi sunnanta ko ya asa sai sallah ashirin raka'a nawa aka yi ta na fada kuma nace sabani ne an rawaci 20 an rawaci 30 cha sayyidina Umaru 20 ya asa sa ake koko 30 har yanzu zaka ga akwai da yawa wuraren da 30 ake yi wasu da yawa 20 ake kuma 20 miki kuma ko a haramu Makka da na Madina ka duwa zaka ga ka 20 ake ita ce tarawih amma ba ta haka wanda yake raka'a goma sallar sa bata yi ba mas'ala ce khilafiyya har yanzu akwai wanda suke yi Imam Sufyan al-Thawri akan haka yake akan raka'a goma saboda haka ba wanda yace idan mutun yayi raka'a goma sallar tarawih bata yi ba tayi abinda aka tambaya shine asalin abinda aka assasa raka'a 20 aka assasa ko 30 bisa sabani Allah ya karba mana Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyaye iyayenmu da malamanmu da masoyanmu da ƴan uwanmu Allah ya samu ga duniya lafiya kuma abinda aka fi so a sallar tarawih shine a sauke alqur'ani sai illa lura ta sa iri na ne baka haddace ba shikenan sai a karanta surorin da suka samu amma abinda ake so a farkon ramadan zuwa ƙarshen sai zama an yi khatama alqur'ani haka Allah samu hafizi bismillah sai ta ja yau ai abin da ya samu gobe abin da ya samu har zuwa ranar da za a yi hatama sai a yi hatama gidajen shehu na mahayyaza abin da ake kenan ka duba duk abin da ake kenan Allah ya karba mana Allah ya amsa bukatunmu barka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan gari na mu Allah ya kara masa haske shugabanninmu Allah ya riko da hannayensu Allah ya dora su akan daidai albarka annabi sallallahu alaihi wasallam da wani damu wannan ƙasa ta Allah ya maganta shi albarka annabi sallallahu alaihi wasallam fatiha daya suratul fatiha bismillahir rahmanir rahim sallallahu alaihi wa sallam gel mu gudu alaihi wa allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatiha ma hadi la sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala sayyidina muhammadin fatiha ma hadi la sallallahu alaihi wa sallam allahumma salli ala sayyidina fatiha ma hadi la sallallahu alaihi wa sallam hadi la sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi ya rabbi bi zati wa bi sifati